gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Kaman saurare barka da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da skada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya ji mu ta yanar gizo voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk rana Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 18 ga watan Yuli shekarar 2019 za mu yi magana ne akan makero, shin me yake janyowa?
Ina da gaskiya abin da ake kama yake sa ake kama da na cutar wani lokacin amfani da clipper ko kuma makana ta aski a wani can lokaci guda daya wacce zaka wasu ana amfani da ita ba tare da an kone ta ko kuma an yi sanitizer dinta kuma wasa da mai irin wani ko kuma wani lokacin ma kazanta da rashin wanka ma yana kawo wannan cuta ta makero.
Zara, kin san cewa mutane da dama suka yi fama da ciwon makero, musamman yara kanana lokacin daminan nan da kaya ba sa gushewa da wuri. Dan haka ne wakilin sashen Hausa Hawa Umar ta jiyo mana ta bakin jama'a, kuma za mu gayyato muku likita domin ya yi mana ƙarin bayani akan wannan ciwo da hanyoyin da zamu da ya kamata mu bi domin kare kanmu daga su. Daga shi,
ko kanku masu saurare zamu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus. Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce a ganin ku me ke kawo ciwon makero, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce kazanta ce take kawo makero, amma muna jira mu ji abinda likita zai ce akai.
Sai Bello M Fulani Limited, inda ya ce abinda ke kawo ciwon makero akwai rashin wanka, wato tsafta, kuma ana samun sa a wurin aski. Idan an yi wa mai ciwon aski zaka iya kamuwa.
To shi kuma Ibn Abdullah ya ce ciwon makero kan ba abin da yake kawo shi sai kazanta, Hausawa dai sun ce rigakafi yafi magani.
Sai Aminu Fatakai Ringim, inda ya ce yau da gobe wannan cuta tana da alaka da kazanta a ganina.
To baban gida Alhaji Nuciya wacce kalkuma ya ce Allah sa na faɗi sunanka daidai, shi kuma ɗalibi a tsangayar noma da kiwo a jami'ar Maiduguri ya ce yau da gobe kazanta ne yake kawo ciwon makero, domin yawancin masu wannan cuta zaka ga yara ne, yara kuma ƙanana masu dauɗa da kazanta a jikinsu.
Shi kuma Abbas Bakpa Chiledi cewa yayi rashin tsafta da kuma rashin kulawa shine babban jagaba wajen samun makero a kan yara da ma manya baki daya.
To Umar Adamu Katagun kuma yace ciwon makero wata nau'in ciwo ne da ke fitowa mutum a jikinsa musamman a kansa, kuma yawancin kazanta ne ke haddasa ta.
Sai Iliya Usaini Usman journalist Fataskun yace salam yau da gobe, a gaskiya ciwon makero ciwo ne da yake kama yawancin marasa tsafta masu barin jikinsu da datti.
To ga amsar haɗin gwiwa daga wurin Maryam Erfulani daga Saudiya tare da Hadiza matar Murtala Bala har Kadurumi Garkitu Abuja da Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau, inda suka ce assalamu alaikum masu gabatar da filin yau da gobe. To ciwon makero ciwo ne da take da barazana ga bil'adama, musamman ma mutane masu kazanta akai-akai.
Sai Bala Muhammad Dambam da Bafayo Ibrahim mai anguwa Bagauda, inda suka ce ana kamuwa da makero ta hanyar kwanciya wuri daya da mai dauke da shi sauran bayani kuma muna sauraron likita
to shi kuma Sammani Abdullah Fanshekara yace rashin tsafta ce kawai
sai Kasim Yusuf Farurwa daga jihar Nasarawa inda yace a gaskiya ba ni da masaniya akan abubuwan da ke kawo wannan ciwo na makero amma muna tare da ku domin jin karin bayani
to Isa Bakanikin Wadasa dam Allah sana faɗi sunanka daidai da na Mero Umar Makira suka ce gaskiya mu a ganin mu rashin kula da tsaftar jiki kamar rashin wanka da wanki shine yake kawo cutar makero ku tashi lafiya yau da gobe
sai amsar haɗin gwiwa daga Lurwano Ibrahim London Wuba tare da Alhaji Ahmadu Sarkin Yamma anguwar Mafaya Wuba Adamawa inda suka ce yau da gobe muna muku fatan alkhairi kuma za mu kasance da ku domin jin karin bayani
to Abdul Wahab Haladu Zarma hina kuma yace ni dai yau kam a gaskiya kun sa ni a aji saboda yau kam kun kure tunani to mun kure tunanin ka kenan Mallam Abdul Wahab
sai amsar Sa'idu Ninna Rahmawa inda yace salam yau da gobe wato cutar makero sai dai mu ce cuta ce daga Allah saboda ita wannan cuta daukar ta ake koda wajen aski ko kuma wajen wasan yara da fatan Allah ya mana tsari da duk wata cuta da za ta damu dan adam
to shi kuma Ibrahim Muhammad bin Malam Al-Kaitawi Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Ibrahim yace yau da gobe rashin tsafta a takaice
Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Usman E Bello Bunkari inda yace yau da gobe kun zama komai da ruwanku a gaskiya ni a gani na abinda ke sa wannan cutar ta makero shine rashin tsafta da kuma barin su ma aka ba a kulawa da ita na tsawon wani lokaci
to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar akan tattaunawa da ta yi mana da jama'a.
Sunana Hannatu Hassan. Kin san ciwon makero?
Eh, na san shi. Yana fito a kai, a hannu, a baya ko a kafa.
Kin taba yin makero?
A'a, ban taba yi ba.
Kin taba ganin wanda yayi makero?
Na wasu dai sun yi amma ba ƴan wana ba, amma wasu within our community sun yi ciwon.
To wace hanya aka bi aka magance shi?
Ciwo din akwai wani ganye ne ana using, za a kankare shi don kai kai yake. Za a kankare shi sai a use wancan abun a shafa mashi. An shafa mashi sai ya ciwo sai warke in ya warke ya bare shikenan an samu saukin shi kenan
to da me ake kankare shi
suna using wani ganye da yana nan da kaman sandpaper wasu kuma suna using razor sai su kankare sai su sa it depends inda kana so ka samu naka saukin wata asibiti wata gida
sunana Munira Ahmad
kin san ciwon makero
kore ko na san ciwon makero saboda mafi akasari zaki ga wannan ciwon bai da takamaiman gun fitowa wana sashen jiki yana iya fitowa
to ke karan kanki kin taba yin makero
ito gaskiya ban taba yi ba amma cikin kanni na akwai wacce ta taba yi
wacce hanya aka bi domin magance shi
zan iya cewa mummunan hanya ne domin idan ana magance wannan ciwon gaskiya tana yin kuka sosai saboda razor ake dauka a kankarin aka kankare har sai yayi jin ciwatan ciwon yanda dai zaki ji manya suna fada za su cin ma za a kankare sai yayi jini sosai ita ma natan sai yayi jini sannan sai a dauko man goge baki wato wannan mai jan shi sai agoga akai to shine sai a samu in aka dan kwanaki sai kiga har ya bushe ya daina wannan tsafa-tsafan nan akai ya warke
to ya kuka san ana bin wannan hanyar wajen magance shi asibiti ne kuka je aka gaya muku ko kuma yaya
ito gaskiya kin san iyayen mu da kuma inda suke samu abubuwan su kai kanka ba kamar san ya al'amarin yake ba to sai dai kai hakuri tunda dai yana maganin to haka za a ci gaba da yin hakuri dai a ji azaban
sunana Abdullahi ciwo makero wani abu ne wanda yake fitowa a jikin mutum ko aka ko a jikinsa yana yin round kaman shatin kwabo idan yin shi kaman shatin kwabo zaka dan wani dan kaman seed kwayoyin cuta a jikinsa suna fitowa kadan to a gaskiya idan ya fito nan ana samun wanzamai suna samun magani kaman suna kankare shi suna bada magani sai a kankare shi ya abin da yake akan su kenan
kai karan kanka ka taba yin makero
ban taba yi ba amma ni na ga dai wanda suke
sunana Ibrahim Ismail Kurufi ciwon makero makero na san ciwon makero dan na taba yin shi kuma yara na wasu su sunye kuma yana fitowa ba inda bai fita a jikin mutum amma ya fita ga kai da kuma haka ko a fuska haka
so idan ya fito din yaya yake yi
karami zai fara hitowa amma da sannu ya duwo yake shi yakan yi yado a kaya tafi kuma zaka ga wurin yana fari yana abin gayyana tun gashi
wace hanya aka bi ko kuka bi domin magance wannan makero a lokacin da ya riske ku
tsakani ga Allah mun jaje asibiti dai a lokacin abin bai yi ba sai muka koma na gargajiya zamu nemi cingaro sai a goge kan ko a goge shi yana jini to in aka goge shi yana jini a lokacin nan mu je muna shahwa bargo zamu je mahauta in an sale kashi bargon to sai mu rika shahwa da haka Allah ya sa ya mutu akwai kuma wanda zamu je mu dandaka cediya nonan to in an goge sai a shahwa amma na baya bayan nan da wata yarinya ta yi da muka kankare makilin muka rika shahwa mata kuma ya mutu
singero menene wannan abu
abun tukunya ne haka ko tulu in ya mutu irin na kasa din nan to shine ake sawa a kankare sai in ya kai har yayi jini to sai ku shahwa magani insha Allah sai ka ga ya mutu kuma
sunana Bashir Bala ana san cuta amma dai ban san ban dai taba faruwa da shi yana kama a ka yana kama kuma a fuska sannan yana kama kuma a wajen dai kanka dai ko ina dai yana iya dai wannan yana iya kama ka eh to wasu sukan yi amfani da talge irin na tuwa haka a ce ka shafa a wurin kun ga kwanta shi ma yana yi wasu kuma suna shafa magani irin na sanyi haka shi ma sun ce yana maganin makero din
sai a tankwadan ladi zan iya cewa na san makero ya taba fito min ya fito ne yawanci zaka ga a tsakiyar kai yake fitowa yawanci dai idan ya fito zaka ga zai yi raula haka sannan sai wasu kuraje a gefen shi service zaka yi shi idan daga san an yi zani haka makero yake ito yawanci dai zaka ga idan ya fito mutane zaka ga yawanci basu fiye zuwa asibiti ba sai ga an so irin yawanci zaka ga magungunan gargajiya aka fi amfani da shi a dan shafa haka yawanci shine dai abin da na sani eh gaskiya ni lokacin da maganin gargajiya ne amfani amma maganin gargajiya bai mun ba sannan sai na canja na koma na asibiti to cikin hukuncin Allah ne koma na asibitin dan a shine na samu wannan saukin ciwon
sunana Adam makero eh wani ciwo ne dake fitowa a kana san shi bai taba fitowa ba gaskiya ina dai ganin su akan wasu to gaskiya ko yawan yin aski ba kona haka ina kawo in mutum yana da shi zaka iya dauka gaskiya akwai ne magani na Hausa da sani wani abu ana cewa ko zama shi ne a goga kan yin warkewa
Umar Jamilu eh na san cutar makero na taba yi sanda ina yaro gaskiya makero wani lokacin kazanta ne ko kuma dauka ake daga jikin wani ko hada soso ko hada brush in taga kai ko wani abu da ya danganci dai jikin mutum gaskiya a lokacin da kanwa ake gogewa idan ya bushe sai a saka oma a lokacin yana warkewa amma na san ba za a rasa magungunan asibiti ba yanzu zamani ya kawo dan Adam ce yadda Allah ya halicce shi ya halicce shi ne daban to hada dan abin da ya shafi sosan wanka ko brush ko wani abu gaskiya bai kamata ba ni a tunanin na kenan
sunan Abdul Mumin Barmaci eh na san makero gaskiya ban taba kamuwa da cutar makero ba amma dai akwai wanda yake makusanci na aboki na kusa da ni ya kamu da wannan cutar ta makero gaskiya a lokacin a tunani na kamar irin lokacin sanyi ne kuma yanayin bushewar jiki rashin ta'ammali da kamar man shafawa haka ya jawo fatarsa ta bushe a lokacin ni na fi tunanin gaskiya wannan shine ya jawo mar wannan abu ni dai a tunani na dan karamin sani na sai naga kamar cuta ce wadda za a iya daukar ta amma idan wani yana da ita alal misali mu maza kamar idan ya sa hula in a kansa yake ka zo ka dau hular ka sa ko kuma a riga in a jikin sa yake ya amfani da riga ya gumi kai ma ka zo ka sa to ina ganin kamar zaka iya kamuwa da irin wannan cutar ta hanyar mu'amala da gumunsa ko kuma a yanayin fata da fata ta haduwa haka to shi ma ina ganin kamar zai iya kawo yawancin mutananmu ba su fiye samun irin wayewa ta magance matsalar ta hanyar bin likita ko wani abu makamancin haka ba wasu kwarmene shi suke yi ma sai su kwarkwarsane shi idan ya jini sai su sa masa wasu suna amfani da kamar man goge baki haka sai su sa masa a jiki wasu na ji har gishiri ma suna sa masa amma dai gaskiya ni hanyar da tafi dacewa gara ka je wajen likita ya baka magani da za ka yi amfani da shi shine zai fi hanyar da tafi dacewa gaskiya
Idris Garba eh na san cutar makero eh ta taba kama ni ina yaro kuma gaskiya na wahala saboda kusan ya mun kwarzo wajen guda uku a kaina eh lokacin abin da ni amfani da shi kwannala muke samu ninga gogewa da ita har sai wajen yayi jini an ce mana lokacin shine magani saboda mu musamman wani kai tunanin kaje kai wani magani irin na bature ba haka ina ga gaskiya abin da aka yi kama yake sa ake kama da na cutar wani lokacin amfani da clipper ko kuma makana ta aski a wancan lokaci guda daya wacce zaka wasu ana amfani da ita ba tare da an kone ta ko kuma an yi sanitizer dinta ko kuma wani lokaci irin wani ya sa hula ta hular sa ya sa ko kuma wasa da me irin wani ko kuma wani lokacin ma kazanta da rashin wanka ma yana kawo wannan cuta ta makero. Eh to sai dan ya da ku Allah ya kiyaye.
Sunana Ramadan Nasiru. Eh na san cutar makero gaskiya na san ta sosai. A lokacin ina dan karami da ina yaro lokacin ya kama cutar makero ana iya kama ta a kowane areas. Particularly idan aka yi maganan waɗanda suke keeping pets kamar masu wasa da dabbobi kamar su cats haka su kare and all of that zaka iya kamuwa da cutar makero ta wannan hanyar nan bayan haka kuma zaka iya kamuwa da cutar makero ta hanyar sharing din abubuwa kamar su towel ne su kayan sawa irin kana aran kayan mutane kana sawa saboda baka san wanda yake da cutar makero ba magance cutar makero gaskiya yawanci yadda na sani kuma yadda na magance nawa magunguna ne na zamani aka samu wanda yake ana yi yawanci mutane sukan yi amfani da magunguna na gargajiya kamar su makinil ana amfani da su to amma mafi akasarin mutane yawanci wanda suka zama a cikin gari haka sukan je asibiti saboda su magance wannan cutar amma ya mata mu sani cewa shi cutar iri-iri akwai cutar makerin da zai iya kama ka a kanka yawanci za ga a area da ya kama ka gashi zai dinga ta daga gurin wasu kuma irin masu ban yawanci ma suna samun cutar makero a kafafuwansu
sunana Zulaiha kin san makero na san makero a nayi shi ina karama kin san makero shi turake kira ringworm wato idan ya fito maka zai kamar katan tabo ne sannan kuraje kanana-kanana suke zagaye shi to ina ga shi yasa suke kiran shi ringworm to idan ya fito shi kuma na san yanda ake maganin shi a da ban sani ba ko medically ne ake yin hakan ko dai kawai dai wani al'ada ne na mu irin na iyayi na da za a dauko shi za a kankare shi da wani abu in an kankare shi sai a zuba mishi ko toka ko kuma a shafa mishi man goye baki baya fitar da jini shi a lokaci guda sai ya fidda ruwa tukunna to buwan ana cewa shine ruwan ciwon in ya gama fita sai a zo a barbada mishi wannan toka a zabar shi ba a kwatabata kwatantuwa
to kin san me yake kawo shi
gaskiya bazan iya cewa ga takamiman abin da ke kama kiro ba amma dai kawai na yarda cewa wani wato cutar fata ce wacce take daban dan mutane da dama za ki ga in ya kama su sukan je su ga likitan fata ko likitan kwatari da sauran saboda a ba su magani amma ni kawai na yarda cewa cuta ce akan fata amma ban san takamiman abin da ke kawo ta ba to ita dai kawai dai na riga na san cewa ana kuma kwasan shi makero dan idan ka zauna kusa da wanda yake ko kuma idan ruwan nan na wani ya taba ka dan shi kanshi zaki ga an ce wai wajen kankarewa ba a san ruwan ya taba wani wajen dan ya taba wani wajen wani zai sake fitowa a gefen shi
sunana Maryam Muhammad na san ciwon makero yana fitowa ne kadan sai ya zagaye haka kaman abun zagayen allura in yayi wannan zagayen daga wannan zagaye sai ya dinga fadi kadan kadan har ya dallu wani wajen kuma
a ina yake fitowa a kai ne ko a fuska ko a ido
to mutum haka ko kuma ya fito mutum a hannu haka yana kuma fitowa a fuska a ni ban taba yin makero ba amma akwai yarinya ta taba yin makero da tayi kuma mun samu sai muka kankare shi da muka kankare sai na dinga sa mata kumfai itace kaman ina cikin cin wuta haka akwai kumfa da yake fitowa a jikin shi ja to wannan ja ita na dinga lakata ina shafa mata a gunna gewayawa dan ya fito mata a kai ni har ya ci mata gashi
kun je asibiti ne aka gaya muku ga yadda za ku yi maganin ko kuma ya aka kika san wannan kumfan itacen tana kashe makero
gaskiya ba mu je asibiti ba akwai wani mutum ne da ya ganshi akan ta tana wasa sai ya ce mun me yake damun wannan yarinya makero ne ko tautau nace a makero ne sai yace mun samu kumfan itace in dinga shafa mata kuma da na dinga shafa mata cikin nufin Allah kuma ya warke shikenan tunda wannan kankara guda daya da nayi ban kuma kankarewa ba sai ne ta shafa kumfan itace din shikenan sai ya rabu da kanta gabaki daya yanzu gashi ma ya fito wajen
sunana Hassana na san ciwon makero yana fitowa ko ina a jikin mutum yayi gari dan karami yake fitowa amma yana girma gaskiya ban taba yi ba amma dai sai yaron da yayi makera ba asibiti muka je ba amma mun manna gargajiya
to wata hanya kuka bi domin magance shi wannan makera
an sa mishi jar kasa an kwakwali jar kasa irin jadin nan ana samar a jiki kuma ana samar irin abun wannan ruwan kadanya shi ma ana samar a jikin makera da haka dai muka rabu da shi
sunana Aisha na san cutar makero
yaya take
yana fitowa ne dan karami a jikin mutum a hankali yake girma a abin taba yi ba kawata ce ta taba yi na gani ya fito mata dan karami ne a goshinta a hankali yake girma to sai aka ce mata ta kankare shi da ta kankare shi sai aka ce to ta sa makilin ta shafa makilin a hankali a wajen zai warke da ta shafa kuma cikin ikon Allah sai ya warke
a ganin kiki me yake kawo makero
ni dai a gani na daga Allah ne makero
to madalla kafin mu bude layin mu mu shakata da wannan wakar ta shatan Niger
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan kune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari
to jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a cikin shirinmu na yau da gobe yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Abdulaziz Tijani Bako mazaunin nan Amurka assalamu alaikum Dr. wa
alaikum assalam
barka da shigowa filin namu a yau to dakta ina fatan dai babu wani alaka tsakanin ciwon ido da makero
eh to gaskiya dai babu wani alaka tsakanin to sananniya
kaman dai yanda ka ji a cikin shirin namu yau muna tattaunawa ne akan makero da abubuwan da ke janyowa sai yanzu an shiga damuna sai kaya ba sa bushewa da wuri yara an fita an yi wasa cikin ruwa kana tare da mu dakta to wani bayani zaka yi mana akan shi ciwon na makero abin da ke janyowa in kuma akwai rigakafin da ake mishi da kuma yanda ake magance shi
to eh gaskiya ciwon na makero kaman ciwo ne wanda yake ana kiran shi ringworm da turanci ko kuma dermatophytosis kaman scientific name din shi kenan ciwo ne wanda yake yana da alaka da abubuwan wanda ke kala-kala ne wanda muka fi sani shine wanda yake fitowa a jiki ko kuma wanda yake fitowa a fuska da sauran sassa na jiki amma akwai kwayoyin cutan da suke janyo shi wannan ciwon su ne suke janyo cin ruwa su ne suke janyo kaman mutum ya sami ciwon kaman me ake ce mishi karata da sauransu so duka dai irin kwayoyin cuta ɗaya ne amma abin da yake sawa ana kamuwa da shi yawanci gaman mutum ya yi amfani da ana iya yada shi tsakanin mutum da mutum misali wani ya yi amfani da ko towel ko kuma ya yi amfani da wani takalmi haka ko kuma su abubuwa dai na amfani wanda mutum yake sakawa to sai ki ga mutum ya kamu da shi idan mai wannan cutar yana da shi kuma da mutane da dama suna dauke da kwayar cutar sannan ana iya kamuwa da ita ta hanyar dabbobi ma saboda dabbobi kaman irin su shanu kaman irin su mage da kare da sauransu duk suna yin ciwon makero irin wannan so mu'amala da su kuma ta'ammali da su zai iya janyowa mutum ya kamu da cutar sannan a ƙasa ma shi kansa misali ƙasa wani zubin ana samun akwai cutar tana jikin ƙasa to idan mutum yana tafiya babu takalmi da sauransu mutum zai iya kwasarsa sai taba ko dai ya zama misali ainihin makeron ko kuma abinda yake cin ruwa da sauransu so duka dai kwayoyin cuta iri ɗaya ne suke janyo wannan
na fahimta
so kuma amal alamun sa kamar yanda naji mutane suna faɗa yawanci wanda yake fitowa a jiki shine wanda ake kira tinnitus wanda zaki ga idan ya tashi zaki ga yana fitowa dan karami ya girma ya zama kamar round haka kaman zagaye
kaman kwabo
kuma zaki ga babu wani kuraje a ciki da sauransu
wato kurajen na fitowa kaman kwabo a jiki
yawa kaman kubo za ka gani shi ya fito a jiki shi wannan kenan shi na jiki din kenan akwai kuma wanda za ki ga yana fitowa a ka shi ma kusan hakan yake yin kamar da hakan akwai kuma kamar wanda yanda na faɗa cin ruwa akwai kuma wanda yake fitowa a tsakanin matsin mutum misali tsakanin cinyoyi da kuma duk wata mahada ta jiki mutum zai iya samun sa wanda suke da kamar ba su samu isasshen kushin lafiya ba kamar masu cutar HIV da masu diabetes da masu sauran cutuka da suke rage karfin garkuwar jiki sun fi abin nan iya kamuwa sun fi zama at risk na kamuwa da cutar.
To wani irin yaya mutum zai iya magance wannan ciwo idan ya kamu da shi? Kaga mutane naji sun ce McLean, an ce Omo, an ce ana kankarewa.
Waɗannan ba sai hanyoyi bane ba na kare cutar. Akwai kuma zai iya janyowa misali watakila mutum garin kankarewan ko ajiyo mutum rauni ko wani abu babban rauni wanda yake ba a sanya inda zai kai ba. Sayin maganin ta dai kawai shine akwai magunguna over the counter wanda yake antifungal drugs haka wanda yake mutum zai iya siyan su a kanti irin su clotrimazole da sauran su da irin su terbinafine suna da yawa akwai su a kantina idan mutum ya neme su antifungal drugs idan kuma abun yayi tsamari da yawa dole mutum sai ya je wurin likita
to likita
kuma zai iya bashi magani
ban katse ka ba mun sami kira daga jahar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana?
Kuna magana da hadari mai computer mai yama jahar Kebbi, Nigeria.
To ga likita nan yana jin ka, me tambayar ka?
Eh to abin da a tambaya ta ga likita misali kamar wani irin mataki na ya dace mutum ya duka wanda bai da wannan rashin lafiyar na makeru yadda ba zai shige shi ba. Shine na kawar likita tambaya. Kuma na gode kwarai da wannan dama da kunka bani ne wannan tambayar, da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode. To likita gare ka.
Inda kayayyakin wasu misali tawul ko kuma riga ta sakawa musamman irin a wurin bal din nan an je ko wani wani taro an yi gumi mutum ya yi gumi a jikin riga ta ciriya ce kuma ya tsora ya ba.
Kai mana afuwa ba mun je farkon bayanin ka ba. Kai mana afuwa ba mu je farkon bayanin ka ba.
Farkon bayanin.
Abinda ya kamata mutum ya kare shine yayi kokari ya kada yayi amfani da kayan wasu misali irin su tawul irin su rigar jiki ma ita kanta ta musamman a wurin bala kan irin wannan mutum ya gama gumi ya tsire ya ba rigar sa duka waɗannan abubuwa ne wanda za su iya danyewa. Takalmi shi ma abu ne wanda mutum zai kula da shi, shi ma wurin alola haka. Idan mutum ya je wurin alola kamata ya je da takalminsa kada ya je kafarsa babu komai saboda akwai kwayoyin cutar musamman a irin waɗannan wuraren ko kuma irin wuraren gidajen wanka da bahaya da sauransu, shi ma wannan dole sai mutum ya kula saboda za ka samu cututtukan suna wurin su mutum sai ya saka takalmi wanda yake mai kyau hakan zai kare shi daga kamuwa da cutar.
To likita da kira nan daga Kwara yana shigo mana. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum assalam.
To kuna tare da Jalla Garba Dina mai bula kala kala daga nan.
To me tambayar ka ga likita? Malam Bello kana tare da mu? To kaman layin Malam Bello ya tsinke. To likita muna jin bayanin da kake mana.
Eh yawa, to shine nake magana waɗannan sune matakan da mutum zai dauka amma cutar kuma kamar yadda na faɗa magunguna ne akwai su over the counter na antifungal akwai kuma wanda idan misali an gwada antifungal din duwar kewa a je wurin likita zai bada magani wanda yake na prescription drug. So sai kuma kamar yadda na faɗa kamar a ɓangaren cin ruwa shi wannan ya kamata mutum ko da alola ce mutum ya yi ya gama ya kokari ya wanke tsakanin ƙafafuwansa na idan mutum ya kokari kai ya goge shi ya fitar da dukkan wani ruwa a wurin. In mutum yana yawan yin haka cutarsa zai kawo sauki wurin yaduwar shi saboda abinda cutar take bukata shine zafi da kuma kamar ruwa-ruwa abinda ya kira moisture a wurin.
To mun gode kwarai da gaske likita da wannan bayani da kai mana kuma lokacin mu da ka bamu ba dai ka gaji da mu ba.
Ba an gode ni ba.
To mun gode kwarai da gaske sai kuma wani sati insha Allah idan mun neme ka. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun dada sanin yadda za ku yi rigakafi akan ciwon makero. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Tiana Wang tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Zara Aminu Fage,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Wa tanne na motsa jike dinkin kuma ta share ma.